Sojojin ƙasar Kenya sun ja daga a garin Garissa bayan harin ta'addancin da aka kai ranar 2 ga watan Afrilu. Karamar hukumar Garissa da kuma waɗansu ƙananan hukumomi uku da ƙungiyar Al-Shabab take yawan yi wa barazana suna ƙarƙashin dokar hana fita ba dare ba rana. Garissa ta fuskanci yawan hare-haren bama-bamai da gurneti cikin 'yan shekarun nan da ake ɗora alhakin kan mayakan Somalia, sai dai bai kai wannan muni ba. Ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya waɗanda suke jinya a asibitin Garissa sun ba da labarin irin munin abin da ya faru ranar. Wata ɗaliba mai suna Quentin Ayango ta ce ta tashi da safe domin ta yi karatu lokacin da aka fara kai harin.
When I moved out, I saw other three strange people with a gun. I stood for a moment, then from there I decided.
Lokacin da na fita waje, sai na ga waɗansu mutane uku da ban saba gani ba, da bindigoginsu, sai na ɗan tsaya. Daga nan na tsaya da shawara kada in koma ɗakin, amma na nemi wuri na ɓoye. Tawuni tana jin ƙarar harbin bindiga daga inda ta ɓoye lokacin da aka kashe abokanta ɗalibai a wani aji da ke kusa.
If it is Garissa, I don't see me coming back. Kamani, if it is anywhere apart from Garissa.
In dai Garissa ne, ban ga yadda zan sake dawowa ba. Idan wani wuri ne ba Garissa ba, zan ci gaba da makaranta ta. Ƙungiyar Al-Shabab ta ce harin ramuwar gayya ce saboda yadda ake tozartawa musulmi a ƙasar Kenya da kuma rawar da ƙasar ke takawa a Somalia. Sai dai nan da nan musulmi da ke ƙasar Kenya sun kushe wa ƙungiyar ta'addancin. Waɗansu shugabannin musulmi har ma kira suka yi da ta sakiyar 'yan ƙasar Somalia da ke gudun hijira a Kenya zuwa ƙasarsu. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a cikin jawabinsa ga ƙasa rana Asabar ya ce 'yan ta'adda suna ƙulla maƙarƙashi ya kai hare-haren ne a cikin ƙasar Kenya, ya kuma yi alƙawarin ɗaukar ƙwararren matakai kan waɗanda suke da hannu.
We will not allow them to continue their lives as normal. The full force of the law will be brought to bear.
Yace ba za mu kyale su ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba ba. Za a ɗauki matakan da doka ta ayyana fiye da abin da aka yi a shekarun baya. A halin da ake ciki kuma, waɗanda harin ya shafa suna ci gaba da bimbini. A wata cibiyar tantancewa da ke Garissa, ma'aikata suna tantance ɗalibai daga cikin ɗalibai sama da 800 da ke jami'ar domin sanin waɗanda aka tantance ko suna da rai ko kuma sun mutu. David Mukiri, wani malami a wata kwaleji da ke makwabta, yana bin jerin sunayen ɗalibai da kuma amsa wayoyin iyayen waɗanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba waɗanda hankalinsu ya tashi.
It's traumatizing, I must say. It is really hitting us, even us people.
Abin ta da hankali ne, babu shakka. Ko mu ma da muke jami'ar da ke kusa, abin ya tada mana hankali, saboda ba mu san abin da zai faru ba nan gaba. Ba mu sani ba, za a yi fama da baƙin ciki wannan hari a cikin Garissa da kuma ƙasar Kenya baki ɗaya na lokaci mai tsawo, kuma duk wani matakin da gwamnati za ta ɗauka na mai da martani zai ƙara tada hankalin jama'a ne kawai. Al'ummomi a nan za su iyakar ƙoƙarinsu su haɗa kai duk da ƙoƙarin da ake yi na raba kawunansu.